leading baba. On top,
Rabu Master.
North East Records.
Darai ake yin kallo hasken wata ya ballo be bari mini wani duba ashe komai nisa hakuri ne kesa ai nasara ba fada ba duk girman duniya za ta wuce gaba daya zan ce na gaskiya ga wanda bai san hakan ba zauna lafiya zuciya daya kuma banda shariya ba za ka ki nasara ba kuma kullum ne ma nake ko wani kallo kuke haka nan ne zan dake ba zan tsaya ba ni yanzu gashi nayi aure da mata na mun tare ga yaya na san more ba fariya ba Allah Allah na gode Allah matakin nasara sai an shauya an jira wai haka nan ne yake zuwa ba wani ya jima ya hakura wani ya jima yanzu ya fara dare rana ba zai bacci ba wai me yasa ba za ka tashi kai ma ba ka nema ni ban ga abin kyashi ba kuma kai ma kusha masu dama to kasan ba haka nan suka samu ba kuma masu dama ku bar raina masu nema dan watan wata rana za su canza ta burma ni yanzu gashi nayi aure da mata na mun tare ga yaya na sun more ba fariya ba Allah Allah na gode Allah 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 na gode ba zan iya biya ba Allah Allah na gode Allah Allah na gode Allah Allah na gode ba zan iya biya ba
North East Records.